بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول قداس تبتغى الله سبحانه وتعالى ليساك هذا مؤمن سافيا أفير الله دي أشرين دترى قوتا هكا يقو أشرين دترى يقو ga watan Jumada al-Ula a shekara ta 1435 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, inda kuma shine 30 ga watan 3 a shekara ta 2014. A ci gaba da karatun sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rihiq al-Makhtum na Safiyur Rahman al-Mubarak Furi, har yanzu muna inda malamin ke bayyana mana wasiqu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika zuwa ga sarakuna da shugabanni na kasashen Larabawa da kasashen ma da ba na Larabawa ba, waɗanda suke ba musulmi ba, domin kiran su zuwa ga addinin musulunci. Mun karanta wasiqu guda hudu da bayanai da suke da alaka akan su. Za mu tashi akan wasiqa ta biyar, la'alla mu kai ga ta shida, bakwai da ta takwas, man Allah ya sai mu iya karewa. Da haka ba tare da bata lokaci ba, yana cewa al-kitabu ila al-munzir ibn sawi, wasiqar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika zuwa ga shugaban Bahrain, wato munzir ko al-munzir ibn sawi ko ibn sawa, ya dai dabtin sa nan wurin mu da kasran waw. يسي وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوي حاكم البحرين كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام. النبي الله صلى الله عليه وسلم يربو تتك الدرس كو وسيك رسزواغ من حكنشي البحرين وتشوغبان كسر بحرين. كسر بحرين تنا نمحري ينزود وننسونا ناشا من مغانا أكان تتنا جكين كسر سوري أريبيا ودادا تن بانغاليني na Iran Farisa tun wancan lokaci can a baya. Daga baya suka samu yancin kai, kuma wuri ne dama can asali, da can Majusawa ne a wurin, tunda abinda ake a Iran shi ake a wurin. Kuma har zuwa yanzu mafi yawan mutanen kasar masu bin aqidar da ake yi a Iran ne, wato Shi'a. Yace ya aika wa wannan mutumi takadda yad'uhu fihi ila al-Islam, wanda a cikinta yana kiransa zuwa ga addinin musulunci. Wa ba'atha ilayhi al-Ala'a ibn al-Hadrami, ya tura masa al-Ala ibn al-Hadrami bidhalika al-kitab, da wannan wasiqa. Fa kataba al-Munzir ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, sai shi wannan shugaba na al-Bahrain wato al-Munzir ya aiko amsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana cewa amma ba'du ya rasulullah, yace bayan haka ya manzon Allah, ngone ya nuna ya karbi magana kenan, ma'ana ya karbi musuluncin da har ya fara da ya rasulullah. Sai ce fa inni qara'tu kitabaka ala ahli al-Bahrain, na karanta takaddarka ga mutanen Bahrain. فمنهم من احب الاسلام واعجبه, daga cikin su akwai wanda ya so musulunci kuma musuluncin ya bashi sha'awa. Wadakhala fihi, kuma ya shiga ya karba, ya yi imani, ya yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wa minhum man karihahu, cikin su kuma akwai wanda suka ki, sun ce su ba za su yi musulunci ba. Wa bi ardi majusun wa yahudu, a wannan kasa tawa akwai majusawa akwai yahudawa. Fa ahdith ilayya fi dhalika amrak, to kafarar da umarninka dangane da haka, ina jiran ka aiko mun me kake ganin ya kamata in yi dangane da wannan. Kaga ya sallama ya miƙa wuya. Fa kataba ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa, yace bismillahir rahmanir rahim, min muhammadir rasulillah ila al-munzir ibn sawi, daga Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga al-Munzir ibn Sawi, salamun alayk, fa inni ahmadu ilayka Allah alladhi la ilaha illa hu ni ina yaba wa Allah da godiya godiyar da take farawa tun daga gare ka ma'ana akan ni'imar da ya maka ina gode wa Allah shine ma'anar wannan ahmadu ilayka Allah ma'ana ni'imomin da Allah ya maka kai kanka nake fara godiya daga kanka na zuwa kaina da kuma har yaba wa Allah subhanahu wataala in gode masa akan abin da ya mana tare na ni'imomi kuna ji dai malamai suka amfani da wannan lafazi ko to abin da ake nufi da shi kenan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida da cewa muhammad manzon Allah ne kuma bawansa ne kuma manzo ne na Allah amma ba'du bayan haka fa inni udhakkiruka Allah azza wa jal ni fa ina tuna maka ina maka gargadi da ubangiji subhanahu wa ta'ala fa innahu man yansah fa innama yansahu li nafsi domin ya kamata ka sani cewa duk wanda yayi nasiha yabe wa abu haƙinsa asalin kalmar nasiha abinda ake nufi da ita kenan a kowanne abu a bashi haƙinsa duk wanda yabe wa abu haƙinsa fa innama yansahu li nafsi to yana yin nasihan nan ne domin kansa nasihan nan shi za ta yi amfani wa innahu man yuti'u rusuli wa yatba'u amrahum faqad ata'ani kuma duk mutumin da yabi jakaduna ya kuma bi umarninsu to lalle ni yayi wada'a wa man nasaha lahum faqad nasaha li duk wanda ya musu nasiha ya basu haƙinsu to haƙina ya bayar wa inna rusuli kuma lalle manzannina ko jakaduna da na turo qad asnau alayka khaira sun yabi alheri dangane da kai ma'ana sun faɗi kalmomin yabo dangane da kai sun yaba maka sun faɗi cewa kai mutumin kirki ne wa inni qad shafa'tuka fi qaumik ni na karbi cetonka dangane da mutananka ma'ana maganarka ta hana in yi wa mutananka komai shine ma'anan shafa'tuka ja'altuka shafi'an shine ma'ana ka ceci mutananka a takaice fatrukil muslimina ma aslamu alai kabar wa musulmi dukkan abin da suka musulunta a kansa ma'ana na dukiya duk abin da ke hannun musulmi na dukiya suka musulunta akai to karka ce a kwace haƙin wani akai ma wani duk wanda ya musulunta yanzu dukiyar da take hannunsa a bar masa tasa ce kun gane zancen ma'ana kar a ce za a tono wannan ta riba ce wannan ai ya ci abin da ba na wani ba wannan ya kwace wannan dan haka a dauki haƙin yanzu a mayar masa duk wanda ya musulunta abin da ke hannunsa a bar masa da fatan kun gane wa afautu an ahli dhunub kuma daga yau nayi afuwa akan masu zunubi ma'ana a madadin ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda shi ya faɗi dama qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wannan aya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake fassara wannan cewa daga yau duk mutumin da yake mai zunubi to an gafarta masa ma'ana wanda ya musulunta duk zunubansa na baya to yanzu an gafarta domin me al-islamu yajibu ma qablahu yace faqbal minhum da haka ka karbi musuluncin su wa innaka mahma tuslih kai kuma duk irin sulhun da kai ma'ana baka taba yin sulhu ba ma'ana muddin dai kai baka yi kai gyara muddin kai gyara ka zama mai kawo gyara a bayan kasa falam nu'zilka an amalika to ba za mu cire ka daga aikin ka ba kun ga wani adalci da kuma hanyar da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake shugaba ne ga mutanansa to in ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam baya cewa to a cire shi a tura wani musulmi ya zama shine shugaba saboda babban abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kwadayi a kansa shine mutumin nan da shi da al'ummar sa duka su karbi musulunci dan haka duk wanda yace zai karba sai ce to ka karbi musulunci ka zauna a mulki dama ba saboda mulkin suke kin su karbi musuluncin ba suna ga idan suka musulunta to ai shikenan jagorancin su da shugabancin su ya kare to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shikenan in ka musulunta ka zauna kai ne shugaban mutananka kawai ka yadda da musulunci za ka turo sakon me zaka yi me zaka bari kaga ba wannan ya fi wa mutum sauki ba haka ne kamar da suke cewa ko a ce ana yi da kai ya fi ba a yi da kai to ballantana kuma yi da kai cikin musulunci cikin ni'ima cikin alheri da babbar kariya daga sama da zata zo maka to sai yake cewa wa man aqama ala yahudiyatin aw majusiyatin fa alaihi aljizya to duk wanda yace kuma shi ba zai musulunci ba, yahudancin sa zai yi ko majusancin sa zai yi, to mu dora masa jizya. Jizya ita ce tarar da ake karba daga hannun ahlul kitabi, yahudawa ko nasara. A wasu riwayoyin wasu hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai dangane da majusawa cewa sunnu bihim sunnata ahlul kitab, ku yi musu mu'amala irin ta ahlul kitabi dangane da karbar jizya kawai, ba sauran mu'amaloli ba, iya dangane da karbar jizya. Ma'ana su ma in ba za su karbi musulunci ba a dora musu jizya. To shine wannan a Bahrain aka fara yin wannan, bayan daga nan kuma lokacin da aka ci Farisan gaba ɗaya Iran, su ma aka dora musu wannan irin lamari. Wannan ita ce wasiƙar da aka tura zuwa ga Al-Munzir ibn Sawa. Wasiƙa ta shida, Al-Kitabu ila Hawzata ibn Ali sahib al-Yamama. Takaddar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura zuwa ga Hawza ibn Ali al-Hanafi, mutumin Banu Hanifa ne, jama'ar su Musailamah al-Kazzab, dan wannan kabilan ne a Yamama. Yariyar Yamama su Najd da eriyoyin su duk sun shiga ciki. Wa kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hawza ibn Ali sahib al-Yamama, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wasiqa zuwa ga wannan mutumi Hawza ibn Ali da cewa bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah, daga muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ila hauza tabni ali, zuwa ga hauza ta dan ali, salamun ala man ittaba alhuda, amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shiriya. Wa alam, ka sani, anna dini, cewa addinin nan nawa, sayadhharu ila muntaha alkhuffi walhafir, sai ya kai matukar inda kofatan raƙumi zai iya zuwa, matukar inda kofatan doki zai iya zuwa. Fa aslim, don haka ka musulunta, taslam, zaka aminta. Wa aj'alu laka ma tahta yadayka, kuma in kai hakan zan sanya duk abin da ke ƙarƙashin mulkinka a hannunka, ka ci gaba da mulkinka. Wa ikhtara li hamli hadha alkitabi Saliq ibn Amr al-Amiri, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi wannan mutumi ana ce masa Saliq ibn Amr, dan uwan Suhail ibn Amr ne wanda aka yi sulhun Hudaybiya da shi a madadin mutanen Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi a matsayin shi ne mai kai wannan wasiqa. Falamma qadima Saliq ala Hawzata bi hadha alkitab, yayin da shi Saliq ya kai ga, wato ya isar da wannan takarda zuwa ga wannan mutumi Hauza, makhtuman, a rufe da kuma hatiminta, anzalahu hayyahu, ya bashi masauki ya kuma yi masa barka da zuwa marhaban da lale, shine hayyahu. A ce hayyaka Allah, addu'a ce da Laraba suka saba yi tun kafin musulunci, har yanzu kuma suna yin ta. Bayan an yi sallama sai a ce hayyaka Allah, barakallahu fik, Allah ya raya ka. To yi masa wannan barka da lalai da marhaban. Wa qara alaihi alkitab, ya kuma karanta wasiƙar gare shi, yace to ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wasiƙar sa, ya karanta masa. Faradda alaihi raddan duna raddin, sai ya mayar masa wata amsa bata kai amsa ba, haka rabi rabi ba a gane meye a cikin ta, shi ne bai karbi musulunci ba. Wa kataba ila annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rubuta wasiqa ya amsa gata, yake cewa ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmala, kai wannan abu da kake kira zuwa gare shi da kyau yake. Wannan ita ce amsa da ya fara da ita. Wal arabu tahabu makani, larabawa suna tsoron matsayina, shi fa kenan matsayinsa shi mai rubutun. Faj'al li ba'd al-amri atba'aka, in ka sa mun wani abu na lamarin nan a hannuna to zan bi ka. Kaga shi kwadayin sa kenan, babban abin da yazo da shi da ya nuna ya musuluntan, gashi nan kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, da ya bar masa mulkin, ba mulkin ake magana ba, amma cewa wannan lamarin shi bai sallama zai karba ba, wannan shi ya hana. Kuna gane zancen? Falamman sarrafa, ina ne? faqadima ko na tsallake yace faj'alli ba'd al-amri atba'aka ka sanya mun wani abu na wannan shugabanci ka ce ni ne shugaba to zan bi ka wa ajaza salitan bi ja'iza ya kuma dauki kyauta mai yawa ya bai wa salit wa kasahu athwaban min nasji hajar ya kuma sanya masa tufafi irin wanda aka saka a garin Hajar gari ne a Bahrain har yanzu yana nan da wannan suna Hajar da ha babba faqadima bi dhalika kullihi ala annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara sai wannan mutumin salit ya dawo ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan abubuwa baki ɗayan su ya bashi labari sai kaji ga amsar wannan mutumin wa qara annabi sallallahu alaihi wasallam kitaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan wasiƙa ta sa faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace law sa'alani qit'atan min al-ard ko yankin ƙasa ya tambaye roke ni in bashi ma fa'altu yace bazan bashi ba bada ya halaka wa bada ma fi yadaihi kuma duk abin da ke hannunsa na mulki ya halaka ya rabu da shi kenan falamman sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-fath yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi daga fathu makka ja'ahu jibril sai ga jibril ya zo masa bi anna hawzata mata cewa hawzata din can ya mutu magana ta kare mun gane zancan saboda me ga irin amsar da ya bayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ wannan kasa ta yamama area da ake ce ma najd wato bangaren da banu hanifa suke zaune akwai wani mutum makaryaci da zai fito ya da awar shi annabi ne yuqtalu ba'di za a kashe shi a bayana inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala qa'ilun sai wani mutum a wurin da yaji wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah man yaqtuluhu wane ne wanda zai kashe shi tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa za a kashe wannan mutumin bayana sai wani mai son yaji wa zai samu rabon wannan lada sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah wane ne mai kashe shin nan fa qala sai ya ce anta wa ashabuka da kai da mutananka ku za ku kashe shi fakana kadhalika sai abun ko ya kasance kamar yadda aka faɗa din wannan ya dauko nan kissar kamar yadda take a Zadul Ma'ad shi a Zadul Ma'ad bai faɗi inda ya ciro ta ba amma tana cikin littafin At-Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'd juz'i na 1 shafi na 225 haka nan Az-Zaila'i ya kawo ta a cikin Nasbur Raya juz'i na 4 shafi na 425 ba su magana dai akan maganar ingancinta ko rashin ingancinta ba a wasu malamai sun tattauna wannan mutumin wane ne mai wannan tambayar wanda aka bai wannan amsa cewa shi ne da shi da mutanensa za su kashe Musailamatul Kazzab na farko dai kun gane da wa ake wanda zai fito ya da awar annabcin nan Musailamatul Kazzab tunda shi ne dan ariyar Banu Hanifa na biyu suka tattauna wane ne wasu suka ce Khalid ibn al-Walid ne domin kuwa shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sayyidina Abubakar ya tura bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Banu Hanifa ya yake su bayan an yi ridadin nan kuma a cikin mutanen san ne aka kashe shi aka samu kai mai kashe Musailama sai dai mun sani mashhurin abin da ya inganta wanda ya kashe Musailama shine wa ya sunansa na yawa al-wahshi wanda ya kashe hamza wanda ya kashe sayyidina hamza yakin uhudu shine wanda ya kashe musailamatul kazzab har yake cewa ya gode wa Allah da ya bashi damar kashe mafi kyawun mutane mafi alherin mutane sannan kuma ya bashi damar ya kaffara ya kashe mafi sharrin mutane ya kashe baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yana kafirci bai musulunta ba wai yana musulmi bane kafin ya musulunta to sai Allah ya kaddara ya musulunta musulunci kuma yana share duk abin da ya gabata, to gashi ya musulunta. Kuma dan ƙarin da ya kafara da wanke wannan abu, sai Allah ya kaddara masa shine ya kashe Musailamatul Kazzab, wannan babban makaryaci wanda ya da'awar annabci. Mun gane wannan shine wanda har yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya-bayan ya musulunta. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah ya rika buya baya son ya rika ganin fuskar sa, yana tuna masa wanda ya kashe masa baffansa. Kaga duk da ya musulunta, amma ya ce masa da Allah ya rika kaucewa, ba dan baya son sa ba, ba dan ba za a karbi musuluncin sa ba, amma dai ganin sa yau da kullun zai dame shi cewa wannan shine kashe baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kuma sai Allah ya kaddara ya samu damar kafara, shine kashe Musailamatul Kazzab. Dan haka wasu suke cewa ko dai ya zama Khalid ibn Walid ne, ya zama anta din wa ashabuka, ya zama cewa kai da jama'ar ka ne za ku kashe shi, tunda shi wannan mawhashi din yana cikin jama'ar Khalid ibn Walid lokacin da aka je wancan yaki. Mun fahimci abu? Da haka dai duk ba rikici a ciki. Wasiƙa ta bakwai. Al-kitabu ila al-Harith ibn Abi Shimr al-Ghassani. Wasiƙa da aka kai zuwa ga al-Harith ibn Abi Shimr, shinan yayi abin nan shekale ko ya sa Shamir, wannan kuskure ne, wannan sunan mashhuri ne har yanzu ana amfani da shi a gun Laraba, kuma asalin sa haka ake kira Shimr. Shimr da shinu mai kasra, mimun din kuma mai sukuni. Al-Harith ibn Shimr al-Ghassani haka kuma yake dai a cikin manyan littafai, ba wai dan na san sunan a zamanin yanzu bane. Asalin littafai da dudu ba su yi wannan, wasu sun yi shekali kurukuru Shimr ne, ba Shamir ba. Sahibu Dimashq, shi kuma shi ne shugaban Dimashq. Ina ne Dimashq? Garin da shi ne headquarter Syria ta yanzu, da ake cewa Damascus a yanzu. Da Hausa me muke cewa ne? Damascus, masu labaran duniya me suke fassarawa? Damascus ɗin? To. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ilaihi zuwa gare shi yana cewa bismillahir rahmanir rahim min muhammadir rasulillah, daga Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ila al-Harith ibn Abi Shimr, zuwa ga al-Harith ibn Abi Shimr, salamun ala man ittaba'al huda, amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a, wa amana billahi wa saddaq, ya kuma yi imani da Allah ya gaskata, wa inni ad'uka ila an tu'mina billahi wahdahu la sharika lah yabqa laka mulkuk, ina kuma kiranka kai imani da Allah shi kadai, kada kai wato hada shi da wani a wajen bauta, in kai haka yabqa laka mulkuka, mulkin ka zai tsaya, zai dawwama, zai wanzu, an bar maka shi. Wa ikhtara li hamli hadha alkitabi Shuja' ibn Wahb, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi Shuja' ibn Wahab shine mai kai wannan wasiƙa. Wannan kun ga yana nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da sahabbansa, ba haka yake ware wasu wani lokaci. Akwai waɗanda koyaushe suna tare da shi, amma wajen aiki duk ɗan adam yana so a ce yau gashi shugaba ya san da shi, yana sa shi wani abu. Kuma wannan hanya ce ta haɗin kan jama'a har yanzu. Yau sai aiki wannan, gobe kuma aiki wannan, in an aiki wannan wuri kaza, wannan kuma aike shi wuri kaza, kowa ya ji ana yi da shi. Wannan yana sa a samu haɗin kai, ba za a ce ya ware wasu su kaɗai yake mu'amala da su, ba mu'amala da wasu ba. Mun gane abu? Wannan yana taimaka a sami abin da ake so na wanzuwar wato haɗin kai. Sai ya tura wannan bawan Allah Shuja' ibn Wahab min Bani Asad ibn Khuzaima, daga ƙabilan Banu Asad ibn Khuzaima. Walamma ablagahu alkitaba, yayinda ya kai masa takaddar, rama bihi, sai ya watsi da ita, ya jifa da ita, wa qala, yake cewa man yanzu umulki minni, wane ne zai kwace mulki na daga hannuna, babu, ana sa'irun ilayhi, bari ni zan taka kafa in je wurin sa, ma'ana zai tafi da tawagar yaki, zai yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Walam yuslim, sai bai musulunta ba, yaki. Wasta'zana Qaisar fi harbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, har ya nemi izinin sarkin Rumawa, tunda su Dimashq a karkashin wato Byzantine Empire suke anan, abinda ake ce Sham, mun gane tunda abin nan headquarter lokacin tana Palestine anan Kaisar yake su kuma suna nan a Dimashqa sai nemi izini daga Kaisar a bashi dama cewa yaje yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sannahu an azmihi sai shi Kaisar din tunda shi ma an aika masa irin wannan wasiƙa ko mun karanta a baya fa sannahu sai da kilar da shi an azmihi daga wannan kuduri nasa shine ka dakirar da mutum kamar ka nade shi asalin sanna ka nade abu wanda yake miƙe idan mutum yayi niyyar abu ka hana shi ka ce a kul kar ka aikata wannan abu shine ma'anar sannahu ba asunan ce asna shine yabawa wannan ku shine ka rufe abin da ke nade ka na abin da ke bude ka nade shi ka tattare shi ka hana miƙewarsa adun ulele kun fahimci me ake nufi ma'ana dai ya hana shi fa ajaza al-harith shuja' ibn wahb bil kiswati wan nafaqati wa raddahu bil husna da akai wannan tunda ya zaunar da shi ne har sai da ya nemi wancan izinin da aka ce masa a'a ya bashi kyauta har da tufafi ya kuma kyautata masa yace je ka amma dai bai musulunta ba wannan shi kuma inda tasa ta kare kenan al-kitabu thamin wasiqa ta takwas wanda kuma inta insha Allah ita ce ta karshe a cikin wasiqun da ya kawo akwai littafai da malamai suka rubuta wani ba wallahi ya rubuta littafin da ya tattara waɗannan wasiqu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya a rayuwarsa duk wata wasiqa da annabi ya rubuta sallallahu alaihi wasallam an tara ta a cikin wannan littafin da wanda ta inganta ya rubuta da wanda dai aka ce ya rubuta ko da bata inganta ba ta hanyar isnadi ya dai tattara su da yayi dirasa su to wannan ita ce ta takwas wacce ce ita ce wanda aka rubuta zuwa ga Maliku Oman sarkin Oman zamu rika jin waɗannan sunaye guda biyu yana da kyau ku gane su akwai Oman akwai kuma Amman duk haka ake rubuta su in ba wasali baka sani ba kuma baka fade su daidai ba Oman sunan kasa ne ita ce ɗaya daga cikin kasashen nan guda shida da ake ce ma kasashen Gulf mun san su ai ko yawa akwai Saudi Arabia akwai Kuwait akwai Bahrain akwai Imarat wanda muke cewa Dubai akwai Qatar akwai kuma ita wannan Oman haka take Oman ba shadda ba Oman ba Oman ainun da damma mimun din da fata ga alif sai nunu Oman to akwai kuma Amman da fatahar ainu da shadda mai fataha ita ma fataha da fataha da kuma shadda akan mimu da alifun da ita ma nunu wannan kuma ita ce headquarter sunan garin headquarter Jordan kenan a yanzu muna ji kasar Jordan wanda da asalin ta Palestine ce lokacin da za a ba Palestine wani bangare na kasa sai aka ba da wannan kasar shine ake ce ma Jordan da larabci ana ce mata al-Urdun to headquarter garin ai headquarter wannan kasa shi garin shi ake ce ma Amman mun gane to wannan Oman shine wanda nake ba ku labari sune kasar da har yanzu masu ita aqidar su khawarijawa ne yan ibadiyya ita ce kasa kadai da zaka sami ba ku kadai ba akwai surare akwai Zanzibar kun san Zanzibar eh kuna ji ana fada Zanzibar wajen ina take na wajen ina kasashen larwa a Zanzibar wajen Tanzania take nan Afirka to su ma farare ne asalin su da yake ruwa ne tsakanin su da Oman din ana tsallakowa ba nisa sai shigowa cikin Afirka kisa zaka su suna da dan duhu-duhu su ma suna kusa ga Yemen ga su ga kuma kasashen da ake ce mai East Africa nan wajejen area to anan su Tanzania suke a cikin Tanzania akwai mutane masu yawa asalin su yan Yemen ne wasu kuma yan wannan kasar Oman din ne zakunsu suna sa hulama irin ta mutanen Oman to su ma wannan aqida ta ibadiyya khawarijawa har yanzu anan akwai wannan mutane din suna nan da wannan aqida to mu kyale wannan zance yanzu dai kasar Oman muke magana ko shugabanninta an tura musu takarda wa kataba annabi sallallahu alaihi wasallama kitaban ila maliki Oman a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura takarda zuwa ga sarkin Oman sunansa Jaifar, Jaifar ba Jafar ba, Jaifar. Wa akhihi Abdin, da kuma dan uwansa Abdu, kawai haka yake, Abdun da tanwini. Yawa, wa akhihi Abdin ibnai Aljulanda, sunan babansu Aljulanda. To kun ji dai sunayen nan su. Wa nassuhu, nassin wannan wasiƙar ita ce, بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جيفر دغه محمد بن الله صلى الله عليه وسلم ذو اغا جيفر وعبد ابن الجلنداء سلام على من اتبع الهدى اما بعد يتي فاني ادعوكما بدعايه الاسلام وانا سوبين سني سراكنا يا ببان شيني شي جيفر دي شيكي ملكين تاره د قنينسا سناي تاري babansu ya bar musu fa inni ad'ukuma ina kiranku bi di'ayati al-islam da kiran musulunci da da'awa ta musulunci aslima taslama ku musulunta za ku zauna lafiya fa inni rasulullah domin ku ni manzo ne na Allah ila an-nasi kafatan zuwa ga mutane baki daya li unzira man kana hayyan don yi gargadi ga masu rai wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin kuma maganar Allah ta azaba ga waɗanda suke kafirai ta tabbata akan su kafiran fa innakuma in aqrartuma bil islami wallaitukuma in kun yadda da musulunci to zan shugabantar da ku in bar ku akan mulkin ku wa in abaituma in ku kunki an taqra an taqantu irra bil islam ku tabbatar da musulunci ku yadda da shi fa inna mulkakuma za'ilu to wannan mulkin naku zai gushe wa khayli tahullu bi sahatikuma dawaki naku wa za su auko su fado cikin farfajiyar kasar ku har tsakar gidanku wa tadhharu nubuwati ala mulkikuma kuma annabtaka ta za ta ci rinjaye akan mulkin ku wannan magana da karfi take wa ikhtara li amli hadha alkitabi Amr ibn al-As manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi Amr ibn al-As shine mai kai wannan wasiqa radiyallahu ta'ala an qala amrun to ga labarin da amrun yake barwa da kansa daga baya yace fa kharajtu hatta tahaitu ila Oman na fita sai da nakai kasar Oman falamma qadimtuha amattu ila abdin yayin da nakai ga wannan kasa sai naje wurin abdu din shi nabiyun kanin kenan wa kana ahlama ar-rajulaini kuma dama shine yafi hakuri a cikin mutum biyu shine dan fi sauki saukin zuciya wa ashalahuma khuluqan kuma yafi saukin dabi'a halin sa ya dan fi sauki sauki fa qultu sai nace kun ga wannan shi ma yana nuna basirar Amr ibn al-As ko maimakon yace koma me zai faru kawai bari mu tafi aje akai wa babban koma me zai faru sai dabara irin tasa da istihadin sa sai sai bari ya fara da karamin idan ya zazzage kasan sa ya sassare har ya yadda da abin da zai fada la'alla zai samu damar da wancan din ma zai karba to yayin da kai yace inni rasulu rasulillah ni jakadan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ilaika wa ila akhika zuwa gare ka da kuma dan uwanka Jaifar fa qala sai yace akhi almuqaddamu alayya akhi wannan dan wannan nawa shine yayana shine ya kamata a fara tinkara shine almuqaddamu alayya bisinni wal mulki shine gaba da ni a shekaru wajen kuma shugabancin a hannunsa ragamar komai take wa ana usiluka ilaihi amma ni zan kai ka zuwa gare shi zan yi sababin da zaka samu damar ka ganshi hatta yaqra kitabaka har ya samu damar ya karanta wannan wasiqa taka fum qala sannan yace wa ma tad'u ilaihi amma dai kuma kafin mu je ma tukuna wai me kake tafi ma da shi tukuna ba ni labarin wannan sakon naka kaga an samu dama sai yace qultu Amr ibn al-As yace nace ad'u ila Allah wahdahu la sharika la kirana kun ga nan bai ce kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tunda shi tambaye sai me kake kira zuwa gare shi ma'ana kai din da wanda ya aika ka me ya sakon naku da kuke tafi da shi shine yake gaya masa sai sai kira na kuma tunda shi a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya ce nawa ba wani abu bane yau sai sai abin da nake kira zuwa gare shi shine abautawa Allah shi kadai babu abokin tarayya wa tukhla ma ubida min dunihi kuma a zare a tube a tumbuke duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba wa tashhad kuma abin da ke kira wa takhla ne wancan kai ka tube duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba ka daina bauta masa wa tashhada kuma sannan ka shaida anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ka yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa manzon bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qala ya amr sai shi abdu yace ya amru innaka ibnu sayyidi qaumika kaifa a cikin mutananka quraishawa mutanen makka kai dan babba ne eh kai dan babba ne fa kaifa sana'a abuka zan tambaye ka kai naka baban lokacin da aka nemi ya shiga wannan addinin yayi to wannan wata babban tambaya ke fa inna lana fihi qudwatan mu muna da abun koyi a cikin sa abinda babanka yayi shi zamu yi wayin dabaran nan ce ka daure mutum shi kuma ba san musulunci ba haka yake ba musulunci idan aka same shi to an yanke waɗansan alaƙoƙi na addini kuma tsakanin ko da iyaye ne to sai yake cewa qultu sai Amr ibn al-As yace mata wa lam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam babana ya mutu bai imani da Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wa wadittu annahu kana aslama wa saddaqa bihi na kuma so a ce ya musulunta ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad kuntu ana ala mithli ra'ayhi ni ma da ra'ayin mu dai da baban nawa wajen kin musulunci hatta hadani Allahu lil islam har sai da Allah ya shiryar da ni na koma musulunci din qala sai sai famata tabi'tahu ah to yaushe kai din ka bi shi yaushe ka musulunta kai qultu sai nace qariban ni ma ba dadewa ne ba ta ganin nan fasa'alani aina kana islamuka sai tambaye ni aina aina ka musulunta qultu inda najashi ni a wurin najashi na musulunta domin kun san me ya faru me ya faru suka tura dan yaje ya dawo da su Ja'far ibn Abi Talib garin wannan sai shi ma can yaji ah to tunda sarkin garin ya musulunta kuma sakon waɗannan da muka zo don mu mai da su a azabtar da su a maka sai suka yi tasiri suka rinjayi najashi ya karba addinin musulunci don haka shi kenan mai za mu tsaya mu kuma mai ya ce to ni a can na musulunta in ji Amr ibn al-As radiyallahu anhu muna ganewa wa akhbartuhu anna najashi kad aslama na ba shi labarin cewa shi kansa najashin ya musulunta qala sai ya ce wa kaifa sana'a qaumuhu bi mulkihi kai to yaya mutanansa suka yi da mulkin nasa bayan ya musulunta fa qultu sai nace aqarruhu wattaba'uhu haka suka tabbatar da shi suka bi shi haka suka yi hakura qala sai ya ce wal asaqifatu war ruhbanu tabi'uhu da bishop da kuma masu bauta nan dukansu suka bi shi suka bar addinin kristan suka bi shi qultu na'am yace eh nace wallahi haka akai qala unzur ya amru ma taqulu kai amru ka duba fa abin da kake fada din nan ka fadi abin da hankali zai karba innahu laysa min khislatin fi rajulin afdahu min al-kadhib wallahi duk wata dabi'a babu dabi'ar da take tona asirin mutum ta sa asirin sa ya tonu irin ƙarya gaskiya kar kai min ƙarya ba na san ƙarya ya amru qultu sai nace ma kadhabtu ishi wallahi ba ƙarya ne ba wama nastahilluhu fi dinina ai mu ƙarya ba mu halatta ta ba a wannan addinin namu ba halal bace thumma qala sai ce ma ara hiraqal alima bi islamin najashi sai ce ai ni ba na ganin fa sarki hiraqal wanne ke nan na rum ba na ganin cewa yana sane da musuluncin najashi cewa ya san najashi din nan na habasha ya musulunta qultu sai Amr ibn al-As sai ce nace bala cha ina ya sani mana tun yaushe shi ne manan bala eh ya sani qala sai yace fa ayyu shay'in a ko fa bi ayyi shay'in alimta zalika ta ya ka san haka kai wannan tambaye tambaye da yawa suke qultu sai nace kana najashi yukhrij lahu kharjan ai najashi yana fitar masa da haraji yana aika masa falamma aslama wa saddaqa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma yayin da ya musulunta ya gaskata muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sai yace shi najashin la wallahi kai na rantsa da allah samsam law sa'alani dirhaman da zai tambaye ni yace in bashi dirhami daya wahidan guda daya ma a'taituhu ba zan sake bawa shi wa kaisar sarkin rumawa ba falamma ko ai fa balaghahi raqla qawluhu sai wannan magana ta najashi ta kai ga hirqal fa qala lahu al-yannaq akhuhu sai dan uwansa al-yannaq yake ce masa eh al-yannaq haka yake a wasu wani bugun ya rubuta an-nayyaq amma da yake asalin yannaq ne mun gane sai yace atad'u abdaka sai dan uwansa ne dan uwanwa dan uwan hirqal sarki rumawa sai ce da shi atad'u abdaka kai ka bar wannan bawan naka yana nufin najashi la yukhriju laka kharjan ba zai baka haraji ba asalin haraji kun ji sunan sa kharj shine dama bahaushe ya dauko haraji dama an ce hausa kashi nawa wajen 60 cikin 100 na hausa larabci ne sai yake cewa wayadinu bidini ghairika dinan muhdathan kuma ka bashi yayi addinin waninka addini sabon addini da aka fito da shi kwanan nan kawai ya za'i ka bari qala hirqal sai hirqal yace rajulun raghiba fi dini mutun ne fa yayi kwadayin wani addini fakhtarahu sai ya zabe shi li nafsihi ga kansa wama asna'u bihi me zan masa ni shi ya ga dama ya zaba addinin sa ba ikore labar shi ya addinin sa wallahi laula dhinnu bi mulki ba dan rowa da mulki na ba ni ma ba na san rabu da shi la sana'tu kama sana'a ni ma wallahi da na aikata kamar da wancan shi ma aikata qala sai yace shi wa an dawo kan abdu wannan labari na abin da ya faru tsakanin hirqal da abin da ya faɗa akan najashi ya kare yanzu an dawo kan abdu dan uwan jaifar a maganar da suke da amr ibn al-as sai abdu ya ce unzur ma taqulu ya amr kai amr wannan zancen naka fa ni fa ban bai gama ni ba har yanzu shine ma'ana fanzur ma taqulu ka ƙara da ya duba abin da kake faɗa din nan ina jin fa kamar ƙarya kake qultu sai ce wallahi sadaqtuka ba sadaqtuka ba wallahi sadaqtuka wallahi gaskiya ne maka wallahi na rantsa da Allah ba ƙarya ne maka ba gaskiya na faɗa qala abdun sai abdun yace zamu iya gama wannan ko insha Allah yace fa akhbirni mal ladhi ya'muru bihi wa yanha anhu to mu gaggauta sai ba ni labarin abinda shi wannan manzon yake umarni da shi yake kuma hani qultu sai nace ya amur bi ta'ati llahi azza wa jalla yana umarni cewa ai da'a ga Allah wa yanha an ma'siyati kuma ade yana hana saban Allah wa ya amuru bil birri wasilati rrahimi yana umarni da ai addini ai kirki a zama mutanen kirki a kuma sadar da zumunci wa yanha aniz zulmi wal udwani yana hana zalunci da keta haddi wa aniz zina ya hana zina wa anil khamri da shan giya wa an ibadati alhajar ya hana bauta wa duwatsu wal wathan da gumaka was salibi da kuma cross a daina bauta musu qala sai abdun yace ma ahsana hadha alladhi yad'u ilayhi kai amma ko wannan abu da yake kira zuwa gare shi me kyau ne kwarai da gaske law kana akhi yutabi'uni alayhi la rakibna hatta nu'mina bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da yayana zai yadda da wannan sako da aka kawo mana da mun hau da kanmu mun je mun yi imani da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa nusaddiqu bihi kuma mu gaskata shi walakin akhi kai amma da dan uwan nan nawa adhannu bi mulkihi shi ma yana makalkale wa mulkin nan mai rowa mulkin nan ne baya so ya rubu da shi min an yada'ahu wato baya san a ce ya bar wannan mulki wa yasira dhanaban har yazo ya zama jela ga wani dhanaban ba zanban ba dhanab shine jela baya ganin zai iya barin wannan mulki yazo ya zama jelar wani ya zama bi yake yi qultu sai amr ibn al-as yace sai nace innahu in aslama mallakahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace to ai baka sani ba ai in ya musulunta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sarautar da shi zai bashi mulkin ya ci gaba ala qaumihi bisa mutanansa fa akhadha as-sadaqata min ghaniyihim kuma ya karbi sadaka daga masu kudi a cikin su fa yarudduha ala faqirihim yamir wa faqirai a cikin su kun gane me yake nufi sai kwadaitar da shi cewa ai ma muna da wani abu sunansa zakka mu idan ya karbi musuluncin nan za a bar shi akan mulkin kuma za a rika karbar zakka daga gurin mawadata zakkan nan in an karba a cikin fakiran za a mai da ita ba tafiya da ita za a yi wani garin ba shi Muhammadu baya ci baya karba don haka kun ga wannan yana ƙara kwadaitar da shi in da yana da tsarin ma baya karbar komai a gurin mabiyansa to ana kwadaitar da shi cewa in ya musulunta to ai akwai zakka za a rika karbar zakka daga gurin masu kudi ana baiwa fakirai da haka kun ga wannan shi ma wata kofa ce ga mulkin kuma kudi ma zai zo masa mun gane zancen yawa tunda ko ta hanyar al'amilina alaiha shi ya dan samu wani abu ko ba haka bane yawa to shine kun ga duk wannan yana son yana bukatar idan ka wakilci ko ka wakilta mutum dama ka wakilta mutum mai basira irin Amr ibn al-As yadda ya san sakon ya fahimce shi shi yasa suke cewa larabawa suna da wani ko wata karin magana da suke cewa arsil hakiman wala tusihi wannan karin magana ce ka haddace ta arsil hakiman wala tusihi ka aiki mutum mai hikima baya bukatar kai masa wata wasiya in mutum ba shi da basira in ka aike shi sai ka rika cewa to ayi kaza ayi kaza in ka shiga hali kaza ka bugo mun in gaya maka yadda za ka yi rashin basira mai basira idan ya samu kansa a tsanani ya san hanyar da zai fidda kansa sai ya dawo ya ce maka ga yadda nayi mun fahimci wannan yawa sai idan akwai damar bayanin sai ai bayani yawa to shine abin da ke nufi ka aiki mutum mai basira mai hikima sai ya zama cewa baka bukatar ma kai masa wasiya to mai sauri dai saboda lokaci dan mu karasa wannan naga tana da dan tsawo ko da kuma sauran lokaci to shine sai yake cewa fa akhadha as-sadaqata min ghaniyihim fayarduha ala faqirin mun gama wannan ko qala inna hadha la khuluqun hasan ishi kai wannan dabi'a ko da kyau take injiwa shi abd wa mas sadaqatu me ya kuma sadaqa kaga wannan ya nuna maka a larabce lafazin sadaqa bayanin sa sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa aqimu sala wa atu zakka sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana me ake nufi har aka sani to dan haka lafazi ne shar'i sai sai fa akhbartuhu bima farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sadaqati fil amwali sai ne bashi labarin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta na sadaqa a cikin dukiyoyi hattanta haitu ila al-ibli har na kai ga raqumi cewa idan mutum yana da kaza kaza za a fitar da kaza kun ga wannan duk yana nuna fiqihun sahabbai wannan sakon rubutun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga Muhammad ibn Amr ibn Hazm cewa in an samu kaza na dabbobi a fitar da kaza in shanu ne in sun kai 30 tumaki 40 raquma in sun kai 5 ai duk haka tsani yake ko sannan sai a fitar da zakka duk sai ya ga ya masa yace har na zo kan raqumi nace masa in raqumi ne ga yadda za a fitar qala sai yace ya amru kai amru wa tu'khadhu min sawa'imi mawashina yanzu za a karbi zakka daga wato tumakin mu da awakin mu an ce mawashi sun hada da adhan wal ma'z da tumaki da awaki sawa'im kuma jam'in sa'ima sa'ima ita ce dabbar da aka bata take kiwo da kanta ba wanda aka daure a gida ba ba ma'lufa ba sai ce yanzu dabbobin mu da muka sake su suke kiwo allati tar'a ash-shajara wanda suke cin bishiyoyi wataridu al-ma'a ko al-miyaha ne ko wataridu al-miyaha kuma suke gangarawa su sha ruwa da kansu bayan sun yi kiwo za a karbi dukiyar su za a karbi zakka fa qultu na'am sai nace imana faƙala sai ce wallahi ma ara qaumi fi bu'di darihim wa kathrati adadihim, ni bana ganin mutanen mu tare da nisan garuruwan su, ma'ana mu masu nisa ne, wa kathrati adadihim da yawan da kuma mutane ne masu yawa, bana ganin yuti'una li hadha, bana ganin gaskiya in an dora musu wannan za su bi, ni dai mutanen mu ba su yadda da wannan zancen ba, mutane ne masu son awakin su da tumakin su, kana cewa zaka taba to za a samu matsala. To qala sai yace fa makaftu bi babihi ayyaman, na zauna a kofar gidansa kwanaki da yawa, ina kofar gidan wannan mutumi, wa huwa yasilu ila akhihi fa yukhbiruhu kull khabari kull khabari, shi kuma yana sadarwa zuwa ga dan uwan nasa sarki Jaifar, yana bashi labarin duk labari na nazo da kaza nazo da kaza nazo da kaza, thumma innahu da'ani yawman fa dakhaltu alayhi. To ana nan wata rana sai sarkin ya kira ni yace a shiga da ni wurin sa, fa akhadha a'wanuhu bi dabu'i, sai fadawan sarki suka kama dama tsina dan tsina da nan da dama da hagu, in an kawo mutum mai laifi gaban sarki ai haka ake kamo shi ko a caccab ko shi nan suruko nan a ruko nan, sai a kawo shi gurb sai a gurfanar da shi a gaban sarki. To an kamo ka fada ta gefe biyu suka zo da ni, fa qala sai sarkin yace da uhu a ku kyale shi ku kyale shi, fa ursiltu sai aka sake ni, fa dhahabtu li ajli sai na tafi zan zauna haka, fa abau an yi da uni ajli sai suka hana ni zama, fa nazartu ilayhi sai na dube shi na kalli idansa, fa qala sai yace takallam bi hajatika, fa da abin da ya kawo ka, ka zare masa ido me ya kawo ka, fa dafa'tu ilayhi alkitaba makhtuman, sai na mika masa wasiƙan nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana rufe da khatiminta, fa fadda khatamahu sai bude wannan zo abin nan khatamin stamp din, mun da stamp din ana lika shi ne a inda aka nade takaddar, sai a sa stamp din yadda duk wanda zai karanta sai ya bare wannan khatimin da aka rubuta. To sai ya bude shi wa qaraa ya karanta hatta ha ila akhirih, har ya kare karanta wannan wasiqa, thumma dafa'ahu ila akhihi sai mika wa dan uwansa Abdu, fa qara'ahu mithla qira'atihi, shi ma ya karanta kamar yadda shi din ya karanta, illa haka ne ko yace illa anni ra'aitu akhahu araqqa minhu, sai dai da ni duba idan su na kalli idan wan na kalli idan kanin, sai naga kanin ya dan fi dan rauni, dama ya faɗi wannan tun a baya ko ya dan fi wato taushin zuciya shine araq. Qala sai yace ala tukhbiruni an quraishin kaifa sana'at, ba ni labarin quraishawa suya suka yi, fa qultu tabi'u, sai yace a quraishawa ai sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, imma raghibun fid din, ko dai wanda yake addini kwadayi a addini, wa imma maqhurun bi sayfi, ko kuma wanda dai aka rinjaye shi da takobi, amma duk sun bi wannan ya nuna bayan fatuhu makka ne akai wannan. Yawwa qala sai yace wa man ma'ahu, suwa yake tare da shi, qultu sai nace annasu qad raghibu fil islam, sai kai nace kai mutane fa duk sun kwadaici musulunci, wa ikhtaruhu sun zabe shi ala ghairihi, sun fifita musulunci akan wani, wa arafu bi uqulihim, sun kuma sani da hankalinsu, ma'a ko haka ne, wa arafu bi uqulihim, sun sani ta hanyar hankalinsu, ma'a hudallahi tare da shiriyar Allah, iyyahum tare da shiriyar da Allah ya musu, sun san annahum kanu fi dalalin, cewa wallahi da abata suke, fama a'lamu ahadan baqiya ghayruka fi hadhihi alharaja, yace ba ban san wani wanda, wannan kuma dabara ce ta Amr ibn al-As, yace ban san wani wanda ya rage a cikin wannan duhun kan baban da kai yanzu da ya rage, duk kowa da aka aika masa ba duk sun karba alharaja, asali abin da ake mai da haraja, bishiyoyi idan suka zagaye hatta inda ka rasa kofar da zaka fita daga cikin su, shine ake cewa alharaja. Yawwa shine asalin haraja, bishiyoyi su lullube wuri kana tsakiya ya zama cewa lungun yayi lungun da ko ina jikin bishiya ne har ka kasa fita, asalin kalmar kenan duhuwa, kamar da muke cewa da Hausa ko. Yawwa to shi yasa alharaj kunci aka dauki wannan kalmar daga cikin sa, ma'ana kunci idan mutum yana cikin matsala ake ce masa haraj. Ya rasa mafita. Wa anta illam tuslimu al-yawma, kai dinnan in baka musulunta ba yau, wa tabi'tahu baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a tuti'uka alkhailu wa tubidu hadra min khudraka, lalle dawakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su zo su murkushe kansu durmushe kansu takaka, sannan kuma za su ragargaza duk abin da yake kore a kasar ka, za su lalata ma kasa, shine khudraka. Fa aslim taslam, to wallahi ina ma nasiha ka musulunta sai ka zauna lafiya. Wa yasta'miluka ala qaumika, kuma in ka musulunta zai dauke ka a matsayin ma'aikacinsa a cikin mutanenka, kai ne sarki din. Wala tadkhul alayka alkhayl warrijal, in kai hakan zai zama da dawakin da mutane da zasu zo yaki ba zasu shigo kasar ka ba sai a kyale ka. Qala sai yace da'ni yawmi hadha, kai banni yau din nan a wannan wunin ba zan baka amsa ba, irji ilayya gadan je ka kwana a masauki ka dawo gobe, amsa babu yau din nan. Faraja'tu ila akhihi, yace sai na koma zuwa gun dan uwansa Abdu kenan ko. Faqala sai yace ya amru, shi Abdun yake cewa ya amru bin As, inni la arju an yuslima, ni ina fatan ya musulunta, in lam yudinna bi mulkihi, in dai bai yi ruwar mulkin nan nasa ba, bai makalkale wannan mulki ba, hatta idza kana al-ghadu ataita ilayhi, har ya zama cewa gobe idan ka je wurin sa, haka ne ko a'a wannan ya tsaya ci gaban shi Amr ibn As ne yake ci gaba da labarin sa, yace hatta idza kana al-ghadu, har sai da gobe tai da gari ya waye, ataitu ilayhi, sai ni naje zuwa gare shi, fa aba an ya'zana li, sai ya kiya bani izinin ma a shigo da ni, bai ce to ku shigo da wannan bakon ba. Fan saraftu ila akhihi, sai na sake koma zuwa gun dan uwan nasa, fa akhbartuhu anni lam asil ilayhi, na bashi labarin cewa to na fa kasa shiga garin kai dade, fa ausilni ilayhi, kai abin da zaka yi min ka sadar da ni da shi. Faqala sai ce inni fakkartu fi ma da'awtani ilayhi, sai shi Abdu yace ni fa nayi tunani cikin abin da ka kira mu dinnan zuwa gare shi. Fa idza ana adhafu al-arab, in mallaktuhu, in mallaktu rajulan ma fi yadi, yace ni ne mafi raunin larabawa in har ka shugabantar da wani mutum, wato abinda kai in ka shugabar da ka shugabantar da wani wannan kasar tamu ga wani mutum daban, wato na abinda ke hannun nan namu ka dauka ka bai wani mutum daban, yace ni ne mafi rauni. Wa huwa la tablughu khayluhu hahuna, yace alhali kuwa wannan abin nan dawakin sa ba za su iso zuwa ga wannan wuri namu ba. Wa in balagat khayluhu laqiyat qitala, in ko wannan abin nan dawaki nasa suka zo, to hakika za su hadi da yaki, ma'ana ba za mu bari ba, ya karku zami, kaga wannan amsa da yake nan ta zo, mun fahimci zancan ai wannan mu koma mu ji. Bayan ya ce fa akhbartu anni lam asil ilayhi ko, fa awsalani ilayhi, yawa ba fa awsilni ilayhi bane, fa awsalani ilayhi, sai shi Abdun ya dauke ni muka sake komawa, sai aka ba mu dama sai muka shiga. To yanzu amsar ta waye? Ba ta Abdun bane, ta sarkin ne, sarkin ne ke ba da amsa. Fa qala, sai yake cewa inni fakkartu fi ma da autani ilayhi, kai bawan Allah nayi tunani akan wannan abu da ka kira mu zuwa gare shi. Fa idza ana, sai ce kai ni sai na kalli na dubi kaina naga cewa ana adhaful arabi, ni ne mafi rauni a cikin larabawa, in mallakta rajulan ma fi yadi, in kai baiwa wani mutum daban, ko in mallaktu kai, in mallaktu rajulan ma fi yadi, in na dauki mulkin da ke karkashi na innan na baiwa wani mutum daban, to nafi kowa rauni a cikin larabawa, ba ko zan yi haka ba, kun gane zancen sa. Yawwa sai yace wa huwa la tablughu khayluhu hauna, kuma wannan da kake cewa wai dawakin sa za su zo wannan wurin, ni na gaya maka ba zai isa su zo nan gun ba. Wa in balagat khayluhu, in kuwa raqum ay dawakin nasa har suka zo wannan wurin, laqiyat qitalan, to lalle za su hadu da yaki, ba za mu bari ba, yaki zami, kun gane kenan ya zabu me, ba zai musulunta duk abin da za a yi ayi. Laysa, yace qitalan laysa ka qitali man laqa, yace zai hadu da yaki ba irin yakin wadanda ya hadu da su a baya ba, yakin mu daban yake. Qultu, sai nace ana kharijun gadan, ni dai zan koma gobe. Falamma aykana bi makhraji, yayin da ya tabbatar da komawa fita zan yi, khala bihi akhuhu, sai dan uwansa Abdun ya koma gefe suka gana da shi, shine khala bihi, sai ware yayi munajati da shi fa qala sayyi ma nahnu fi ma zahara alaihi yace mu fa ba ma cikin abin da ya bayyana a kansa ma'ana ba ma cikin zaman lafiya idan har ba wannan mutumi muka bu ba wa kullu man ursila ilaihi qad ajabahu duk wanda fa aka aika masa wannan wasiƙar fa ya amsa kun ga dai kanin nasa ne yake bashi shawara cewa mu fa mu yi hakuri fa mu bi duk wanda aka aika wa irin wannan wasiƙar fa sun amsa mu ba waɗanda zamu yi rinjaye a kansa bane shine wancan wa ma nahnu bima zahara alaihi mu ba waɗanda muke da ƙarfin da zamu ci nasara fa a kansa bane yace fa asbaha fa arsala ilayya da aka wayi gari sai ya aika mun fa ajaba ila alislam sai amsa zuwa ga musulunci huwa wa akhuhu jami'an da shi da dan uwan nasa baki daya wa saddaqa annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khalaya baini wa baina sadaqa suka bani damar karbar zakka wa baina ko wa baina alhukm fi ma bainahum da kuma hukunci cikin tsakanin su wa kana li aunan ala man khalafani suka zama su ne masu taimako na ma akan wanda ya saba mini cikin wannan sako da aka tura ni shi ku duba ku ga yadda ake ja in ja har abu ya kai ga wannan ya nuna fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya irin wannan jajircewa har da aje a dawo duk ba tare da an ma kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakon sannan ya bada amsa ba sai da aka koma gaba daya aka samu sakamakon gashi an musulunta sai sai wasiyaqu hadhihi alqissa siyaqin wannan kissa dai tadullu ala anna irsal alkitabi ilayhi ma ta'akhkhara katiran an kutubi baqiyatil muluki mun lura da wannan siyaqin wannan magana yana nuna cewa wannan wasiqa da aka aika ma waɗannan mutum biyu ta jinkirta ba tare take da sauran wasiqun da aka tura ga waɗancan baya wanda aka yi su bayan yaki bayan sulhun Hudaybiya ba wal aghlabu annahu kana ba'd al fath yace rinzance mafi rinjaye shine wannan wasiqa sai bayan fathu makka aka tura kamar da muka faɗa a ciki ko yace wa bi hadhihi al kutub kana annabi sallallahu alaihi wasallam qad ablaga da'wata da wannan wasiqo da ya tura muka kawo inda zamu iya cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da manzancin sa ya isar da sakon sa ya isar da da'awarsa ila aktsari mulukil ardi zuwa ga mafi yawan wato sarakunan kasashe fa minhum man amana bi daga cikin su akwai wanda ya imani da shi wa minhum man kafar daga cikin su kuma akwai wanda ya kafirta walakin shagala fikruhu haula alkafirin sai dai wannan waɗannan kafirai sun shagaltar da wato fikirarsa tunaninsa yana nan dai akan waɗancan kafirai wa arafa ladaihim bismihi ko haka ne ko wa dinihi wa urifa ladaihim kai wa urifa ladaihim sai aka san shi kuma a wurin ma'ana dai wa shagala fikruhu tunanin nan nasa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan idea da yazo da ita ta musulunci shine ya shagaltar da haula'il kafirin waɗancan kafirai ma'ana kullum tunanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowace kasa suke yi wa urifa kuma aka san shi ladaihim a kasashen su bismihi wa dinihi an san shi da sunansa an san shi da kuma addinin sa ma'ana dai daga wannan lokaci babu wani wata kasa da ba a san manzon Allah ba Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam ba a kuma san addinin sa ba ya zama cewa kowa ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kowa ya san an aika wani mutum sunansa Muhammadu zuwa ga al'ummar duniya baki daya kuma sako ya isa ko ina sallallahu alaihi wasallam Allah mu duke tabbatar da mu akan addinin sa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kara mana ilimi mai amfani Allah kara taimakon mu wajen wato samun ribar wannan abubuwa da muke karantawa nasirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu ya ƴan uwa musulmi da'iman wa abadan muna kira a ci gaba da addu'o'i da addu'o'i da addu'o'i Allah tsare mana wannan al'umma tamu Allah ya ba mu zaman lafiya duk abin da zai dagula mu Allah ya kade shi duk kullakullar da za a yi dan a cutar da mu Allah ya mana maganin su mu kuma Allah ya ba mu haɗin kai Allah ya sa mu natsu mu kwantar da hankalin mu mu yi tunani mai kyau tunani wanda ya dace da halin da muke ciki kuma Allah ba mu basirar da zamu fita daga wannan yanayi duk abinda ba mu sani ba na wannan damuwa da tashin hankali Allah ya boye mana shi yayi mana maganin sa tun kafin ya bayyana Allah kada ya nuna mana abinda ke cikin irin waɗannan abubuwa na damuwa da firgici ga ƴaƴanmu da iyalanmu da kuma addinin mu. Allah subhanahu wa ta'ala muke roko wannan yana cewa don Allah yana roƙon addu'a daga ƴan uwa, Allah ya gafarta wa mahaifiyata da ta rasu. To muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa mahaifiyarka da kuma mahaifiyar dukkan al'umma musulmi, duk wanda mahaifiyarsa ta rasu, duk wanda mahaifinsa ya rasu, da kai da mu baki ɗaya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana mu mahaifan kowa da kowa. Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu da su a aljanna. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum.